sharuwa baruwan giya ba ruwa na kwalaba
Sharuwa, baruwan giya ba, ruwa na kwalaba.